إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يو الله سبحانه وتعالى غوديا دي قدر تابن حقوا أولا يمتنا أصبر يومنا 21 ga wata na Rajab shekara ta 1447 hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 10 watan 1226 da iznin Allah wannan zai zamanto darasi na biyar a cikin littafin Nabiyur Rahmati sallallahu alaihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar Malam yana mana bayani akan abin da ya shahi kiwo da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi na dabobi sannan kuma da ƙarin bayani akan abin da ya shahi tsaga kirjin shi da aka yi aka huddo zuciyar shi aka wanke amma kafin haka a cikin darasin da ya gabata a baya mun yi bayani akan abin da ya shahi shekarar aihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ita ce shekarar giwa a shekarar da Abrahata ya dauko giwaye dan ya zo ya rushe dakin Ka'aba Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mishi cewa daki nashi ne to bayan wannan abu da ya faru anan malam ya kawo wani jawabi wanda a cikin littafin nan babu shi malaman tarihi suna ambata shi cewa irin abubuwan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi ishara game da wannan abun da ya faru na shekarar giwa Na farko a lokacin da aka zo sulhul hudaybiyya zamanin hudaybiyya a shekara ta 6 ga hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mazalla ya zo daidai wannan wurin da Allah ya halaka wannan runduna ta Abrahata yana zawwa wannan waje fa barakat bihi rahilatuhu mazalla yana zawwa wajen kawai dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake saman ta ita gurhana sai ta zauna a wannan wajen فقال سيما ذا الله يتشي متى حل حل كما مثالي تاشي تاشي كنا على خطابي نون أكي ما دب انتا كنتا فألحت ماذا الله يقام بياني شي متى تاشي با فقالوا سيما نسكي تشي خلعت القصواء إذا وانا تابوة ماذا الله سورة القصواء داما سكي تشي أي القصواء تاكاسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yake ce musu ma khala'atil qaswa'a wa ma dhaka laha bi khuluqin manzon Allah yace qaswa ba kasawa tayi ba wannan taguwar ta ko kuma dabban nan tawa ko banda wannan yace wa ma dhaka laha bi khuluqin ai wannan ba halin ta bane ba dabi'an ta bane ba ka duba wanda manzon Allah yake bada kariya hatta da dabba bana tana dan adam yace lakin habasaha habisul fil mazan Allah yake ta abinda yasa ta dakata wannan abinda ya faru game da ma'abuta giwa shine ya dakatar da ita a wannan wajen kage wannan abu na farko kenan da aka samu a cikin riwaya ta Imam al-Bukhari wanda mazan Allah yayi hira ko kuma yayi bayani akan abinda ya shahi wannan hadisatul fil wuri na biyu lokacin da aka yi fatahu makka a shekara ta 8 da hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan bayan wannan bayanin da shekara biyu kuma قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس مظلا يتسيو اتكين متاني فحمد الله واثنى عليه ييغو ديا غ الله ييبو غ الله ييجنجنا غ الله وقال يكي تشوا ان الله حبس عن مكه الفيل الله مي غيرما دبوا يا كاري غارين مكه game da abun da ya shahi ma abuta giwa sanan wasallata alaiha rasulahu wal mu'minin ayau gashi an yi fatahu makka Allah ya bada rinjaye ko Allah ya damka wannan gari ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ga masu imani wannan bayan da manzon Allah ya anan jan kunne ne sannan kuma da nasiha da gargadi da jawabi da dukkan wanda Allah ya bashi kunya ta fahimta zai fahimta ku mutanen garin makka kuna da labari yanda abrahata yazo kuma a gaban idan ku Allah ya hallaka shi saboda yayi mi ya nufaci dakin Ka'aba da abin da yake mumuna to yau kuma ga manzon Allah ya shugo garin makka a matsayin ya zo ya yake ta amma kuma babu wani abin da ya faru salim alim kenan nuna muku yake ni manzo ne na Allah shi kuma wancan da yake ba manzo bane na Allah makareci ne ya Allah ya da shi Allah sai hallaka shi to wannan sune ishara da aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi game da abin da ya shahi ma abuta ko kuma shekarar wannan ta giwa zamu tashi gaba ta biyar a cikin min abrazil hikami wal ibari fi hadha a cikin kiwon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi malam yana ambata mana mafi hutowa hilin hikima sannan kuma da abun lura da ya kamata mu lura da su a ciki bayan abubuwa guda hudu da malam ya ambata zamu tashi gaba ta biyar yace anna fihi kasban madiyan fi amalil yad lalle a cikin kiwon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi akwai kasban akwai tsururwurta na abin da ya shafi dukiya amma kuma min amalil yad ta hanyar aikin hannu kenan mutun ya tashi yayi kokari yayi aiki dan ya samu abin da zai korewa bakin shi kuda kamar da Bahaushe yake cewa sannan malai yace wa afdalul kasabi ma kana min amalil yad mafi kyawu ko mafi tsaftatan abinda mutun zai nema shine alkasab ma kana min amalil yad yana kasantuwa abinda hannunka ne ya aikata aikin hannu iya da muhimmanci da farala a cikin addinin musulunci bal hasali yazo a cikin hadisin al-miqdad yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma akala ahadun ta'aman qattu babu wani mutum daya da ya taba cin wani abinci wanda wannan abincin da kace khairan shine alheri min an yakula min amal yadihi sama da mutum ya ci abinci a dalilin aikin da annin shi yayi sai ce wa inna nabiyallahi dauda ya kasance annabin Allah annabi daud kana yakulu min amal yadihi shima haka yake yin aiki ya ci daga abin da annin shi ya samu mishi kenan kaga wannan karantarwa ce ta addini akan cewa kowa ya tashi yayi kokari yayi mi ya nema kai ko da abu zaka kai bakinka ka rika lissahin in wannan abun kai ne kaje kai kokari ka same shi to ga sani wannan shine mafi alherin abin da zaka ci sama da ya zaman to ciyar da kai ne za'ai kamar bibiyan kwalan gidanku kai kokari kaje ka nema saboda kai kokari ka tsaya da kafuwanka kuma ka dake kanka wannan duka abin da yake mana nuni kenan sannan kuma yake cewa arada an yu'allima ashabal mabadi anan wannan kiwon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi yana so ya karantar da mutane ma'abuta al mabadi manufa duk wanda yake da wata manufa wa da'awa da wanda yake da wasu da'awa da zai yi wajibi ne a gare shi an ya'tamidu ala anfusihim awwalan ya zamanto abu na farko zaka fara dogara da kanka ne bi ma'ana zaka tsaya da kanka ba zaka dogara da wani bane ba sannan wa alla ya'ishu wa la ya'ishu alatan ala ahadin kar da su rayu a matsayin yauni akan wani duk lokacin da ya zamanto kai yauni ne akan wani to ba lalle bane manufan da kake da ya tabbata malai ce hatta la yakuna li ahadin alaihim minna saboda kar ya zamanto wani iya da wani abun gorantawa akan ka aw fadlun ko kuma iya da wata falala akan ka misali ga aiki nan gadangadan an kama shi kawai sai kira ya ce abun da abari kuma dole ko abari saboda shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza kenan duk lokacin da kake da wani mashru'i kake da wani projekt wani abu to zaman to abu na farko ka tsaya da kafafuwanka ne in ba haka ba zai yiwu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga idan da a ce suna da wata minna akan shi da kiran shi za a ce kai abun nan ka bari wannan da'awar da kake cewa kai annabi ne daga yau kan mu ƙara jin wannan magana amma ba wanda ya mushi haka saboda ba a raye yake ba a saman kafafuwan wani a saman kafafuwan shi yake tsaye to shine annabi malai yake cewa arada an yu'allima ashabal mabadi'i wad da'awati an ya'tamidu ala anfusihim awwalan wa la ya'ishu alatan ala ahadin alatan yani yauni ala ahadin akan wani hatta la yakuna li ahadin alaihim minnatun aw fadlun fayamna'uhu dhalika an yasda'a bil haqqi fi wajhihi kaga idan zaman to wani iyar ta cewa akanka wannan abun zai hana ka an yasda'a akan ka tsage abin da yake na gaskiya fi wajihi akan huskar shi saboda yana da minna akan ka bal hasali ba zai iya rushe da awar gabaki daya ko kuma ya ce a kuyi wa'azin amma abu kaza da abu kaza da abu kaza a bar su sai ku ce to shi kenan sami'na wa ata'na saboda me saboda shi yake fina san abubuwa shi yake bada abubuwa ka kenan dole zai zama to iya da tacewa akai to shi yasa malamin ana yace ya ambata mana haka saboda a nuna wa duk wanda yake da kokarin gina wani abu to wajibi ne zaman to ya tsaya a sama kafafuwan shi akwai khatawat hanyoyi ko abubuwan da ya kamata duk mutumin da yake son tsayuwa wanda kuma zaka same su a cikin tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake son tsayuwa da kafafuwan shi dole ne sai ya kiyaye waɗannan abubuwa abu na farko ka zamanto mas'ul akan duk abin da kake aikatawa ka zamanto responsible akan duk abin da kace da abin da ka aikata kenan kai ne zamanto a yi ne kake saboda wani a kana yi ne saboda wannan abin da shine ka gamsu kar ka bar wani abu wanda yake na laum zargi ya zamanto ya taba tahiyarka ko wani abin da bai kamata ba a cikin rayuwarka ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo wannan da'awa kaga Allah ya tsarkake shi tun yana karami amma babu wani abin aibantawa da wani mutum zai fito yace kai wai kai kinnan wadda kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza dan ka musulunta ko dan ka gyara ko dan ka zama ahlus sunna ko dan ka zama kaza babu wanda yi mushi wannan saboda dama da aka gazabuwa da zalunta aka ganta sallallahu alaihi wasallam to duk wanda zai dauki hannu daga nan duk mutumin da yake da manufa a rayuwa to kai ne zaman to kai ku ne liga masu hayaniya a cikin gari saboda wannan abin zai iya taba abin da kake so kai zuwa gaba zai iya taba shi ko kuma wani abin kai da kanka in ka tuna shi a cikin zuciyarka sai ka ji kai wani abin sai ya sa maka nawa akan mi akan hamzari game da aikata wasu ayyuka shi yasa duk mutumin da yake matashi ne wallahi duk abin da zaka ji na wahalan talauci ko wahalan kaza ko wahalan kaza ka jure kai hakuri lokaci ne ko wucewa zai kar wannan abin ya taba maka takardun rayuwarka na aikata ayyuka na lalaci ko wani fasikanci ko wani abin da yake zina ko na maka mutu wannan yi hakuri kar ka aikata abin da yake ba daidai ba saboda zai taba maka tahiyyarka a cikin rayuwarka wannan shine abu na farko duk mutumin da yake so ya tsaya wajibi ne sai ya kula da wannan ka zama to mas'ul akan duk abin da zaka aikata abu na biyu ka dawwara duk wani abin da yake da alaka da ilimi da abin da yake da alaka da aiki wanda yake na hannu kar ka zama to kawai ga kana misali bangaren ilimi ka dai ka iya a ya kamata ka hada da wani aiki wanda yake na hannu saboda hada waɗannan abubuwa zai taimaka maka akan ka ciratu a cikin rayuwarka amma idan zaman to a bangare ɗaya ne kawai to aka samu matsala wannan bangaren ɗaya sai ga gaba ɗaya an kwanta ga warwas eh bakara ta cewa to kai kokari ya zaman to maharat ayyuka irin Allah amalul mihaniya na hannu ne zaman to kana da tabawa a kansu sannan kuma kar kai wasa akan abin da ake cewa ilimi la siyama a cikin kuruciyarka da kake ciki kaga alhamdulillah nan dukan matasa ne to wannan kuma na ciki a ina ciki mana yawa kaga mutumin da yake matashi yanzu kake da dama na ayi abubuwa da yawa babu yaunu kowa akan ka ba wanda zai ce ma ikaza ko bari kaza ko kawo kaza a babu wannan ka tsaya ka dukufa akan abin da yake karatu sawa'u ne zaman to karatu da addini wannan shi wannan dama ba magana akan shi dole ne sannan kuma haka bangaren da ya shafi karatun na rayuwa ya zaman to wannan ma ka bashi muhimmanci ko wannan idan aka taba kaza a ji aka jinjina kaza a ji cewa lalle ka karantu to wannan shine abin da ya kamata a yanzu a matakin nan kama kanka saboda ayyamul qadima saboda kwanaki masu zuwa da izinin Allah za su maka kyau amma idan ya zamanto komin ka kame kame ne in karatun ne kame kame ne in kaza ne kame kame ne to shi kuma kame kame ba a zuwa ko ina da shi ba inda zaka tsaye da shi kai da kanka baka da siqa da kanka kai da kanka baka yarda da kanka ba to kaga dole a samu matsala abu na uku duk mutumin da yake son cimma manufa a rayuwa idan ka karanta wannan tarihin zaka ga cewa dole ne zamanto kana da manufa a rayuwarka kana da manufa a cikin rayuwarka ba kawai haka ba rayuwa ne kake yi ya zama to kana da khutba kana da plan na rayuwa so kake ka haddaka kaza da kaza da kaza da kaza a cikin rayuwarka to wannan manufan da ka rubuta da izinin Allah zai taimaka maka akan yunkuri da kokari da bada hamzari akan cewa ya za ka cimma wannan manufa. Kaga dai mutum musulmi manufanka na farko ya za ka shiga aljanna. To duk in ka tuna wannan manufa zai ƙara taimaka maka akan mi bautawa Allah subhanahu wataala, ba za ka yi wasa ba. A matsayinka na musulmi wajibi ne a gare ka dukkan wani abin da zai kiyaye maka mutuncinka, rayuwarka ta tahi daidai, wajibi ne zaman to ka tahi zuwa gare shi matakar bai cika da addininka ba. To wannan manhohin a rayuwa so da yawa ana rasa mutane a wannan bangare, lafiya ko matasa. Yanzu mutum sai ya zauna tun bayan sallar isha'i sai akai ƙarfe 3 ƙarfe 4 na dare ba abin da yayi, ba duniya ya nema ba, ba lahira ya nema ba. Me yasa? Saboda bai da manhoha. Saboda shayin dala 40 sai kashe awa 1, awa 2, awa 3, awa 4. Ko haka yayi ya zuga shi ya maida shi, yayi ya zuga shi ya maida shi. Kaga duka rishin manufa ne. Inda a ce akwai manufa ba za a tattaru ba haka akan abin da bai kai kawo ba. Kuma duk ya kashe maka abin da shine babu abin da zaka jinjina rayuwarka da shi sama da lokacin da Allah ya ara maka rayuwa a cikin shi. Dama ce lokaci ne kuma wucewa yake, kuma an yauce an kare, ba a saidawa, ba inda ake saida minti daya a duniya. Kaga kab duniya kuma har a kare ta babu inda ake saida minti daya. In ya wuce kawai ya wuce, kyauta ce Allah yake bada ta. Ko ka amfana ya wuce a cikin alheri, ko kuma ka ki amfana ya wuce a cikin abin da yake ba alheri a gare ka ba. To haka mutum ya tabbatar wa ranshi cewa da rayuwar shi cewa kana da manufa. Kuma idan ka lura Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manufar da take yake da shi ya hana shi barin da'awa. Wallahi inda ace bai da manufa da ya bari. Tamam mu a yau mu duba mu gani so da yawa mafi yawancin mu muna tahiya ne akan tunanin wasu, akan manufan wasu, ba akan tunaninka ba ko kuma manufanka kai. Allah kyauta. Abu na hudu al'amalul jad. Duk abinda za ka yi ka yi shi da gaske. Kaga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiwon nan da gaskiyan shi, annabdar nan da Allah ya bashi da gaskiyan rike al'amarin, babu zancen wasa. To ka zamanto mutum mai kokari a kowane bangare, neman lahira da neman duniya, ka zamanto insani jad, mutum mai kokari wal ijtihad, da gwagwarmaya wajen ya zai ai aikin da kake zamanto ka da itqani akan shi. Abu na biyar bangarorin suke da alaka da abin da ya shafi imani, addu'a, karanta Qur'ani, ambaton Allah, da dukkan wani abin da yake da alaka da abin da zai kara haɓaka maka imaninka. Wallahi in ka kiyaye waɗannan abubuwa za a yi rayuwar duniya salim alim, kuma za a je gobe kiyama a samu dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala. Allah datar da mu. Malik ya ce wa hadisatu shakki sadari. Yanzu kenan an gama bayani akan abin da ya shafi bayanin kiwo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, sai yake cewa bayani yanzu akan abin da ya faru na tsaga kirjin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Malik fi sanati rabi'ati min umrihi sallallahu alaihi wasallama, a shekara ta hudu a cikin rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, iya da shekara hudu kacal a duniya, waqa'at lahu fi badiyati bani sa'd hadisatu shaqqi sadri, ya afku ko ya faru ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a daji na Banu Sa'd abinda ya faru na tsaga kirjin shi. Malik wa qad rawa zalika Muslim fi sahihihi, yace an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atahu jibril. Anas ibn Malik yake bada labarin cewa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Jibril ya zo zuwa gare shi, wa huwa yal'abu ma'al ghilmani, madalla yana wasa tare da yara shekara hudu. Fa akhadhahu fa sara'ahu, Jibril sai kama manzala sallallahu alaihi wasallama sai kada shi, sara'ahu sai kada shi. Fa shaqqa an qalbihi, sai ya tsaga kirjin shi ko tsaga zuciyar shi. Fastakhraja alqalba, ya tsaga kirjin sai huddo zuciyar. Fastakhraja minhu alaqatan, ya huddo wani tsoka a jikin wannan zuciyar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Faƙala, sai yake cewa haza hazzu shaitani minka, wannan shine rabon shaitan a tare da kai, da aka an cire shi an hudda shi. Shaitan babu kai, babu shaitan. Malik ya ce wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi, sai ga wannan yaran suke wasa
kawai sai ga an zo an kama shi an kada shi an tsaya kirje shi an hudu zuci sai suka wuta da gudu suka zo wajen mahaifiyar shi wake nihi yace ya'ani murdi'atahu ay allati turdi'uhu wa hiya halimatu sa'adiyya war take share da shi ita ce halimatu sa'adiyya fa qalu suka ce inna muhammadan qad qutila suka ce an kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam an kawo mutum an kara shi an tsare kirjin shi an hudu zuciyar shi me saura ya mutu warai ko babu wani likitanci akan haka nan fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul lawn sai suka taho da ita sai suka tinkaro annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa muntaqi'ul lawn ay wa huwa mutaghayyirul lawn launin jikin shi duka ya saki yani alaman cewa ya sha wahala to wannan shine abin da imam muslim ya zo da shi malik yace me hikima a cikin haka hikmatu shaqqi sadari yace abu na farko fiha tahyi'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil isma a cikin haka akwai shirye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan kariya da Allah ya bashi min sharri daga dukkan abin da yake sharri ne wa ibadati ghairillahi ta'ala da ma bautan wani Allah wanda shine mafi girman sharri Allah ya kare shi daga waɗannan abubuwa gabaki daya yace li talaqqi ma sayunzalu alaihi min alwahyi saboda ya zamanto ya amshi abinda aka safkar mishi na wahayi sai zamanto an hudda wannan kaso na shedan tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzon Allah da sauran annaba gabaɗaya ma'asumai ne ma'asumai ba sa abin da yake laifi Allah ya kare su daga wannan amma duk wanda ba manzon Allah ba yukhti wa yusib zan yi daidai zamu yi daidai zamu yi kuskure duk girman malumtan mutum zai iya kuskure zai iya daidai kuma wannan shine abin da mu ake jira daga gare shi ba ce ba ma'asumi ne baya laifi ko daya ai shi da kanshi an yi faɗa ka ya san ba daidai bane ba saboda wannan ismar Allah yana bayar da ita ne ga annabawa malace kama annaha kanat kamar yadda wannan tsaga kirjin da aka yi ya kasance i'lanan kamar wata shela ce Allah yake yi minallahi daga Allah limakanatihi game da matsayin manzon Allah wa manzilatihi da irin darajar da yake da mundu sigarihi tun iya dan kararrami kaga a tsakanin sauran yaran ba a kama wannan ko wancan ko wancan ko wancan ba sai a kama shi kadai kaga wannan ai yana shelanta maka cewa ashe wata ajiya ce ta ubangiji subhanahu wataala ta musamman a tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malaci abu na uku wa hiya aidan sannan kuma wannan tsaga kirjin da aka yi nuni yake akan tadhhirun liqalbihi farkake zuciyar shi fi suratin madiyatin a cikin wani yanayi a aikace wanda aka yi tazharu amaman nasi jami'an abinda ya bayyana a gaban mutane gabaki daya an tsaga kirjin shi an huddo zuciyar shi an maida ta kuma ya tashi kaga wannan ai abin da yake aikace kowa ya gane cewa wannan washi na musamman ne daban yake da sauran kowa mali yace dan haka falam yartakib ithman walam yasjud li sanamin min tufulatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar yace dan haka lam yartakib ithman tunda yake bai taba aikata ba daidai ba Allah kare shi Allah kare shi bai taba aikata aiki na zunubi ba sannan walam yasjud li sanamin bai taba ma gumki sujada ba kaga da ya tashi a garin Makka ai abinda ake kenan kuma abinda kaso shi take ci amma Allah kare shi bai yi wannan ba malai yace min ufulati tun daga yarintar shi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam har zuwa mutuwar shi bai taba yin sujada ga gumki ba bai taba aikata wani aiki na banna ba kenan duk abin da ya zo da shi tsarkakeccen abu ne nagartacce wanda ya zo daga tsarkakecce nagartacce sallallahu alaihi wasallama abu na hudu malaci idza kana shaytanu lahu hazzun min qulubi sibyan idan ya zamanto shedan yana da rabo hatta a cikin zukatan yara kanana wanda babu san komai ba wa hiya lam tahmil hiqdan wala bughdan wala hasadan zuciyar da bata san ba hiqd kamar kace keta wala bughdan bata san ba kyama ko kuma kyashi wala hasadan sannan ko bata san ba abin da ake cewa hasada amma shedan yana da ta cewa sai zo ya jagul abubuwa malai ce fa kaifa bi qulubil kibari ina ga zuciyar wadanda suke manya eh an yi alaka da wannan an yi alaka da wannan an kulla kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kaga min babi aula ya zaman to shedan yayi wasa da su sama da wannan can yara yaran da bai san komai ba ma shedan bai bar shi ba manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa shedan yana gudanuwa a cikin jikin dan adam kamar yadda jinin jikin mu yake gudu a jikin mu haka shedan yake gudu a cikin jikin mu to in ba Allah ba zai kare ka daga shi sai Allah shi yasa wajibi ne mutum ya kankame wa duk abin da ke karantarwa addini ce saboda me saboda ubangiji ya raba ka da wannan sharrin nashi to kage da ya zaman to zuciyar yara ma bai bari ba to fa kaifa bi qulubil kibari ila ga zuciyar suke manya ne wanda yayi alakoki da yawa ga abu kaza hada shi da wani abu kaza hada shi da wani kage shedan sar'ana ma zai zo ya rikita abubuwa ya zo ya ziga kai kewaye shi ma ziga shi kuna haduwa sai ku ta ku eh shedan yayi aiki akan ku abu nabiyar malai ta ce shaqqu sadarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama marratayn wa tadhhir qalbihi alladhi huwa anqa qulub albashari yadullu ala ahammiyati ta'ahud alqalb bisiyanati wa tadhhir yace tsaga kirjin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da akai marratayn su biyu saboda an sake tsaga shi bayan wani lokaci yana cikin garin makka yace rihin dakin aka dauki jibril ya dauke rihin dakin gaba daya ya sabko da wani ma'ahu qaffin iya tare da wani kwano na zinariya ya huddo zuciyar ya wanke ta da wani ruwa wannan na fari kenan shi wancan na biyu ruwan ne aka zuba a cikin zuciyar wanda wannan ruwan yana dauke da abubuwa guda iya dauke da imani sallallahu alaihi wasallam to malai ce marratayn so bi wa tadhhir qalbihi da tsarkake zuciyar shi da akai allazi huwa anqa qulubal bashari wanda wannan zuciyar tashi ita ce mafi tsarkakuwan zukatan ɗiyan adam gaba daya amma kaga har sai da akai so biyu aka tsaga aka hudda wannan tsoka aka sake zawwa aka tsaga aka zuba mata wannan ruwa malai ce wannan ya dullu ala ahammiyati ta'ahudil qalbi bis siyanati wannan yana maka nuni akan muhimmancin ta'ahud shine bibiyan alqalb ka rika bibiyan zuciyarka bisiyana ta hanyar kiyaye ta wa tadhhir sannan kuma da tsarkake zuciyar wa adamil ghaflati anhu sannan kuma da rishin rafkana game da ita zuciyar kuma da rishin rafkana game da shi shedan kinan abu ne wanda yake bukatan kulawa bayan kulawa me yasa malai yace fa huwa makmanul aduwi wa mahalli waswasatihi saboda ita zuciya nan ne makman nan ne matabbata na makiyinka shine shedan wa mahalli waswasatihi nan ne kuma yake zuwa ya rika sosa maka ya rika sa maka ya rika saka maka abubuwan da suke basu da kyawu sannan kuma wa ghazwihi nan ne dai zai zo yayi tayaki yakanka daga wannan bangare ya za a yi ka zama mutumin banza ya zo maka waswasin kaza ai ga abu kaza dukiya ce ta haram ai bai komi in ka danci daga baya an ko an daidaita abubuwa wa takunu min ba'dihi qauman salihin ga wani abu da yake na shedanci na sha'awa nan ma sai ya ja hankalinka ya za a je ai kaza karshe sai mutun ya komo ya lalace shi da kanshi ya rika shakkan kanshi da kanshi subhanallah wallahi mutun kare ya wasa shedan yayi wasa da shi Allah kare mu malai ke cewa as'ilatul lil muraja'a ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأين كان ذلك اذكر حكمة ذلك في أي سنة كانت حادثة شق الصدر وأين وقعت اذكر تفاصيل الحادثة ما حكم أو ما حكمة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مالت وفاة أمه وكفالة جده عبد المطلب إياه ينزو قبا تقبا وفاة أمه رسور mahaifiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga mahaifin shi ya rasu kafin ya zo duniya yanzu ko bayani akan rasuwar mahaifiyar shi sannan wa kafalatu jaddihi da daukan yaunin rayuwar shi da kakan shi yayi wanda shine abdul muqallib iyahu ai annabi sallallahu alaihi wasallama daukan dawainiyar rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da abdul muqallib yayi kenan da gaba zata mana bayani akan wadannan abubuwa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ummihi amina bint wahab ya kasance manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da mahaifiyar shi amina bint wahab wajadduhu abdul muttalib ibnu hashim sannan kuma da kakan shi abdul muttalib ibnu hashim yace fi kala'atillahi wa hifzihi idan ka ce kala'a ma'anahu hifz kariya ay hifzullahi wa ri'aya wa ri'ayatullah kariya ta ubangiji sannan kuma da kulawa na ubangiji ai fi kala'atillah suna cikin kariya na ubangiji wa hifzihi kuma suna cikin kulawa na Allah subhanahu wataala yake cewa
yunbituhu Allah nabatan hasana. Allah yana tsirarwa game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tsiraswa wanda yake kyakkyawa, kaga yana karkashin kulawar mahaifiyar shi Amina, sannan kuma da kakan shi Abdul Muttalib. Yace lima yuridu bihi min karamatihi, misa Allah ki bi mazalla sallallahu alaihi wasallam wadannan kariya gaba daya, saboda abinda Allah yake nuhata na karrama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ni'imta shi da darajta shi da bashi matsayi wanda yake na annabta amma zuwa gaba. Yace falamma balagha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama 6 sinin, lokacin da ya kai shekara 6, kaga wancan tsaga kirji shekara nawa? 4, yanzu kuma shekara 6. Kharajat ummuhu min makkata ila yathrib, ma'aifiyar shi ta huta kenan Amina, ta huta daga garin Makka zuwa garin Yathrib, shine garin Madina. Yasa li ziyarati qabri zawjiha walidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abdul Muttalib, dan ta ziyarci kabarin mijinta mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma shine Abdullah dan Abdul Muttalib. Sai ya ce wa ma'aha waladuha al-yatim, tare da ita akwai danta wanda yake maraya, shine wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan aka ce maraya, kamar da Malam Abdullah ibn Baz yake cewa huwa allazi mata abuhu, shine mutumin da mahaifin shi ya rasu, ba mahaifin shi ba. Ko wajen aihuwarka mahaifiyarka ta rasu, to ba za a ce maka maraya ba, indai babanka yana raye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan mahaifin shi ya rasu, shi tun ma kafin ya zo duniya yana ciki mahaifin shi ya rasu. To wanda ya rasu a wannan mahaifin shi ya rasu yana cikin wannan shekaru, amma shi ma kan ya kai balaga. In ya balaga ba maraya bane ba, kan ku ce ku marayu ne, kuma ga ku gemu ka ya fara hurhura. Wanda kahin balaga ne shine wata bayu Allah ta rubuto tambaya wajen malamin mu Sheikh Umar Malam Husaini, tace malam mace ce mareniya da ɗiyanta biyu. Malam zai bada amsa yace zancen mareniya ce ba bai taso ba. Kenan kahin mutun ya balaga, daga mutun ya balaga shikenan mareci ya kare, ka je kai gogormaya kai ihtikak, a je ayi gumurzu a san yadda za a rayu. Amma kahin balaga wannan kana na a matsayinka na maraya, shi ne kace anan waladu hal yatim, danta wanda yake maraya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wa khadimatuhu aw wa khadimatuha, da mai mata hidima ita mahaifiyar manzon Allah, ita ce Ummu Ayman, ita ce mai mata hidima. Fa makasat shahran, ta tahi wannan bulaguran tai wata guda, summa raj'at, sai ta komo tana hanyar komowa, bainama hiya fi tariqiha asabaha maradun, tana cikin hanyar dawowa sai Allah ya jarrabe ta da rashin lafiya, washtadda alaiha fi awail at-tariq, kamo hanyar su yake da wahala, wannan rashin lafiya ya tsananta a gare ta, hatta tuwfiyat bil abwa, Allah ya rubuta mata mutuwa a wani wuri ana kira shi da suna al abwa, wasu ga ce qaryatin, wani kauye ne, baina makkata wal madina, tsakanin makka da madina. Yanzu mahaifiya rasu, mahaifiya ta rasu, wa uida ila jaddihi Abdul Muttalib, sai aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka maidawa kakan shi Abdul Muttalib akan ya kula da shi, wa ashfaqa alayhi akthara min ishfaqihi ala auladihi, ya tausaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nuna mishi gata akthara, sama da min ishfaqihi ala auladihi, sama da yake tausaya wa iyayen shi, wa sara yu'siruhu alaihim jami'an, yana fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk wani wanda ba shi ba iyayen nashi gaba daya, yana fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su. Kaga kakani dama ku min babi aula. Wafatu jaddihi Abdul Muttalib, yanzu ba Abdul Muttalib ya dauke shi ba Abdul Muttalib, kuma Allah ya rubuta mishi rasuwa, shine mali a Hausa suke cewa Allah baya barin wani dan wani, hikimomin Allah shi kadai ya san su, shi ya san me yasa yayi kaza, ko baya babu wani abin da Allah yake babu hikima a ciki, babu. Mali ya ce rasuwar kakan shi Abdul Muttalib, wa kafalatu ammihi Abi Talib iyyahu, da jibuntan lamarin rayuwar shi da ammin shi yayi, kenan dan uwan mahaifin shi shine Abu Talib, Abu Talib baban Aliyu, kenan iyahu ya dauki dawainiyar rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da manzon Allah har yanzu bai wuce shekara 6 ba a cikin rayuwar shi, mahaifiyar shi, sannan kuma hannun kakan shi Abdul Muttalib, sannan kuma yanzu gashi ya komo hannun babban shi, dan uwan mahaifin shi shine Abu Talib.
Abu Talib babban wani ga Abdullahi mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma akuhu Shaqiq dan uwan shi ne wanda yake na uwa ɗaya uba ɗaya shi Abu Talib da Abdullahi baban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce lamma balagha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 8 sinin tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib lokacin da manzon ya kai shekara 8 sai Allah ya amshi rayuwar kakan shi Abdul Muttalib kenan bayan ya mushi rikewar shekara 2 kuna makamancin wannan wa dawahu ila waladihi ya hada shi da diyan shi wa qaddamahu alaihim kuma ya gabatar da manzon Allah akan sauran diyan nashi gabaki dai shi Abu Talib wa khassahu bi fadl ihtiram wa taqdis shi Abu Talib dinnan yake danci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlin ta hanyar falalan shi kaman tsarin shi da ake kula da shi na rayuwar shi daban yake sannan kuma ihtiram yana girmama shi wa taqdisin yana mutunta shi kina duk wani abu na kulawa ya bashi wa zalla fawqa 40 sana Abu Talib da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka rayu mazalla har ya kai shekara 40 a cikin rayuwar shi amma Abu Talib yu'izzu janibahu yana karfafan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a komi kaga lokacin da aka zo annabta ma da kaga gumurzun da aka yi an yi da manzo Allah kuma an yi da Abu Talib duk gubarmayan da shi aka yi yu'izzu janibahu yana karfafawa bangaren Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yabsutu alaihi himayatahu yana shunguda mishi duk wata kariya da yake da duk wani abin da zai iya Abu Talib yana ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yusadiqu wa yukhasimu yana yin abakkantaka yana yin rigima min ajalihi saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a dalilin manzo Allah sai ku yi abakkantaka da shi ta kirki sannan kuma sai ku yi rigima na ƙasa da ƙasa a dalilin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abin da shi Abu Talib kenan ya tsaya ya bada duk abin da zai iya na bada kariya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da makaranta a cikin sahihu sira malai ce durusul ibar yanzu a cikin rasuwar mahaifiyar shi da daukar Abdul Muttalib da ya mishi sannan kuma ya komo hannun Abu Talib har ya kai shekara 40 da doriya a rayuwar shi malai ce akwai darussa da abun lura a cikin wannan abu na farko nash'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yatiman taso wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayin maraya malai ce izanun bi maqdami yake cewa munqidhi du'afa kaman wani shela ne game da wani wanda zai yi gabaci ceto waɗanda suke masu rauni addu'afa masu rauni wal yatama da waɗanda suke marayu ga wani maraya wanda yake irinsu amma kuma ya zo da abin da babu wani wanda yake ya rayu ƙarƙashin ma mahaifin shi har ya kai inda ya kai wanda yake darajar wannan bawan Allah babu shi yasa kakaf a duniya marayu sun yi kowa gata kuma sun yi kowa daraja saboda manzon Allah a cikin su yake sallallahu alaihi wasallam malaka cewa munqidh kenan mai ceto da addu'afa masu rauni wal yatama da wanda suke marayu min adh-dhulli wal istid'af daga kaskanta sannan kuma da abin da ya shahi raunanawa duka wannan shi gatan su ne alladhi yu'ani minhu al-mustad'afuna fil ard abinda ake abinda masu rauni suke fama da shi a ban kasa mutumin da aka ce maraya ne mutumin da aka ce ba kowa bane sai ga cewa abin renawa ne a cikin al'umma to manzo Allah ya zo saboda nemawa waɗannan mutanen gata kuma an nema musu malai ce daga cikin waɗannan masu raunin nan wa minhumul aitam daga cikin su akwai marayu allazina yubayyi'uhum awliya'uhum waɗanda majibuntan lamarin su suke walakantar da su ko kace yubayyi'uhum suke tozartar da su yake cewa likai la yansha'u nash'atan saboda kar su taso irin taso wanda ya'rifuna biha huquqahum wanda za su iya gane abu kaza haƙƙin su ne abu kaza haƙƙin su ne marayu suna cikin matsala ba ƙarama ba saboda da yawa lasiya ba zan ka ɗauka irin wannan yanayin ba kai fi tsoron Allah ba dama kawai yake jira na maraya ya zo hannun shi a ga abin da zai yi zai zabna a saman dukiyar ya sassauya abubuwa mursi sai mutum zai cinye dukiyar marayu tas ya zabna kan ya jira kuma abin da Allah zai mishi na walakantarwa shi ma saboda ba a jira tabbas babu zancen jira Allah kiyaye to wannan zawwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarƙashin wannan maraita yana maka nuni akan cewa waɗannan sun samu gata shi yasa manzo Allah yake cewa ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza dani da mai renon wanda ya rike maraya a aljanna yace haka muke wa ashara bis sababati wal wusta yayi nuni da ya tsashi manuniya da ya tsata tsakiya yace haka muke a gina aljanna ashe kaga ba karamin daraja bane ba kafalatul yatim to saboda rishin imani sai a samu wani yayi kafalan ya dauki yaunin marayan sai a ce wani amshi ka rika ka zamanto hadithul wasl kai zaka rika isar da wannan haƙƙin na maraya zuwa gare shi kuma shi ma sai gagara ka kuɗuntar da kanka ka danne abubuwa an bada kaza mimakin kazan nan sai zamanto ka ci kusan rabi ko sama da haka na kuɗin makamancin wannan ka tausaya ma kanka innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk mutumin da yake cin wannan ya san cewa wuta ce kawai yake dauka yana zuwa ma cikin shi Allah kiyaye amma an cinye kadarorin marayu da yawa an lalata dukiyar su da yawa duk da irin jan kunnan da Allah subhanahu wa ta'ala yi malai ce abu nabiyu anna nash'atahu min ghairi abawain ta sawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da mahaifan ba ya taso a matsayin maraya yace wa min ghairi jaddin kuma Allah kakan ma kaga duka shekara biyu a hannun shi kakan ma ya mutu uwa mahaifiya rasu mahaifiya ta rasu kaka ya rasu kuma duka har yanzu wannan gogoro ba kai shekara 8 ba duka ba wata shekara 8 ba rayu a duniya malaci wannan abun taqda'u sabila yana yanke duk wani hamzari ko hanya amamal mubtilina gamir akan waɗanda suke mutanen banza allazina rubama tahamuhu bi annahu innama wada'a libana da'watihi wa risalatihi bi tawjihin wa irshadin min abihi wa jaddihi ga waɗanda suke da tunani na banzan cewa suna tuhumar shi bi annahu innama wada'a cewa wai ya dora dambani na liban yani ya dora burgin da'awar shi wa risalatihi da annabta shi bi tawjihin ta hanyar fuskantarwa da ya samu wa irshadin da nuna mishi hanya daga mahaifin shi wa jaddihi daga kakan shi likai yasila bidhalika dan ya kai daga wannan abun zuwa ga ila jahid dunya matsayi wanda yake na tsololuwa na duniya sannan wa hutamiha da kuma tara kayan duniya yace bistina'in nubuwati ta hanyar kirkira annabta to mahaifin shi dama ya rasu tun kai duniya yana cikin ciki mahaifin shi rasu mahaifin shi ta rasu a lokacin da yake da shekara 4 kakan shi ya rasu ya da shekara 8 kai ke da wadannan duka babu su kenan wannan yana yanke hamzarin duk wanda zai iya tuhumar shi akan cewa wai a ashe wani abu ne da aka nuna mishi dan ya fito a matsayin babba babu wannan magana al'amari ne na ubangiji subhanahu wataala nan da malaka ta wa hudami hago sai yake cewa bistina'i yake sai a gyara bistina'i nunun in tazo kahin ba'un ne kamar tazo sannan nunun tazo hi ainin tazo ta biyu bayan ta kuskuren bugu ne Allah malai ce wala siyama anna usratahu kanat bi makanatin marmuqatin min qawlihi fi qawlihi barantana ma da yake famin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kanat ta kasance bi makanatin marmuqa tana da wani matsayi mai girma fi qawmihi a cikin mutanen shi iya da matsayi mai girma sai wanda ce a ai wannan girman ne yake so ya kara ma kanshi da aka yi da auce shi annabi ne to kaga ba mahaifin ba kakan tun kai ta so to kaga wannan yana maka nuni akan cewa kenan duk wanda zai kulla wani abu akan shi kenan yana nuni akan cewa abinda ka hudi akan shi ƙarya ne saboda babu wata ta cewa mahaifin shi ko kakan shi game da abinda ya shayi annabtar shi abu na uku malace wa fi yutmihi ma kana tasliyatan wa jabran li khawatir al yatama a cikin maraitakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewa shi maraya yakunu tasliya akwai lallashi wa jabran da karfafawa li khawatir al yatama game da tunanin duk wanda yake maraya ne karka ci ani tunda maraya ne mi zan iya yi a manzo sallallahu alaihi wasallam maraya ne kuma ga abin da yayi da kai ba kama jikinka malai ce wannan yana karfafawa marayu fi kulli zamani wa makan a kowane zamani sannan kuma a kowane waje fa idza arafu anna nabiyya hadhihi al umma inma nasha yatiman idan suka san cewa su marayu cewa annabin wannan al umma ka to kam ya rayu a matsayin maraya to adraku anna al yutma laysa naqma wala mazalla za su gane cewa maraitaka ba wani abin da yake naqma ba wani kayan gudu bane ba wala mazalla ba wani kayan kaskanta bane ba kenan ba abun kyama bane ba naqma wala mazalla sannan ko ba abun kaskanta bane ba dan ka zamanto mutum wanda yake maraya abu na hudu balati anna fi zalika daf'al li azimatil yatim a cikin haka akwai ƙara tunkuɗa ƙoƙarin duk wanda yake maraya an yas'a li talabi ma'alil umur yayi ƙoƙari ya kai saboda yayi ya kai ya kawo dan ya nemi manyan al'amura a cikin rayuwa saboda ga manzon Allah maraya ne ko babu shi a duniyar ma kakab wala yuq'ibuhu yutmuhu 'anil amali kar da maraitakan kai zamnar da kai akan aiki kace ai kai maraya ne ba mai tallafa maka ba wanda ya sa maka hannu ya kamata a karfafa ka babu wannan saboda ko wanda yake ga dole in ba tada shi aka yi aka to kuɗa shi shi ba zai iya sahiya ba eh ka tashi kai kokari ka jajirce ka fara tattakawa da kanka kana faduwa kana tashi kana faduwa kana tashi ko me zaka yi kasuwa zaka yi kaza zaka yi ka tashi haka tangal tangal har ka kai matakin da zaka tsaya gamgam to wannan kasance ka maraya kar ya zamanar da kai game da abin da ya shahi kokarin yin aikata aiki malika cha wasa'i li bulughi asma ahdafihi kar ya hana ka kai kawo saboda cimma mafi kololuwan abin da kake da niyya na hadafin rayuwanka fi hayatihi bal ya'mal abin da ke kanka shine kai aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa an sauƙaƙe mishi abin da aka halice shi dan shi kai kokari ka kai ka kawo kasantuwanka maraya ba rage komai bal inna ma za'alla zaka iya samun wani agaji na musamman daga ubangiji wanda mai ubun ma bai same shi ba arai abu na biyar anna fi zalika habban wa tashji'an li ummati hadha an-nabiy al-karim yake cewa a cikin haka lalle akwai zabraswa habban wa tashji'an akwai karfafawa li ummati hadha an-nabiy game da al-ummar wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ala takrimil yatimi akan taimakawa mutumin da yake maraya ne wa i'anatihi da agaza mushi wa i'anatihi sanad daukan yaunin rayuwar shi shine i'ala a dauki yaunin rayuwar shi wa adami daf'ihi an haqqihi kuma kar a safke shi daga abin da yake haƙe shi ne ka tsaya ka kula Allah sa duke maraya ta shigo hannunka ka kula da ita sama da yadda zaka kula da dukiyarka ubangiji zai sanya maka albarka ubangiji zai baka ladan abin da kai Allah ba zai barka haka nan ba to kaga wanda yana maka nuni akan kokarin kulawa da wanda yake maraya yanzu a cikin al'umma ana samu wanda ba maganar maraya ba shi bai ma san barka ina yake an aihe shi an yadda shi akwai su ko a garin nan an aihe shi an yadda shi iya daga cikin ayyukan da wani lattijuwa ta yi hajiya nan ta baya Allah shi kanta da rahama tattara irin waɗannan iya aka samu shi a kai mata shi bai san uwar shi ba bai san uban shi ba ana samu irin waɗannan to irin waɗannan wurare suna buƙatar kulawa daga gare mu suna buƙatar kulawa kai imajinin cewa ga mutum wanda bai san ba la min jihatil al-um wa la min jihatil abd kawai kaga wannan yana buƙatar a taimaka mishi a kula da shi a jayo shi a jiki a nuna mishi cewa abinda Allah ya kadarta sai an yi shi sannan bangare na biyu jin tsoron Allah ga dukkan mutum kar ya lalata kai ka zamanto sababin shigan wani cikin matsala a rayuwa saboda sha'awar da bata takara ta karya ba ka je ka zamanto sababin zangon mutum duniya ta wannan hanyar wannan yaunin ta gai ta ya za ka kalli Allah da shi bayan kai wannan laihin nazinan sannan kuma wani da Allah kashewa zai shi wa kaga laihi ne ko mai zama kanshi na kisa wancan laihin daban wannan ma daban ka ɗauki mutum ɗan adam ka wurga shi ya mi zai same shi ya za a yi Allah kaɗai sani wata ran take cewa akwai yaron da wani mutum ya fito sallar asubahi ya zo wucewa ya ji kare a wani wuri yana taushi Allah ya ba shi azancin ya zo ya leƙa saman wani jirgi yaro ne a cikin karfe kuma da ranshi kuma ji tsoron Allah shi yasa al'amarin wannan abubuwan alfasha addini haramta wa yi duk hanyar da za ta kai mutum zuwa ga wannan ya ji tsoron Allah ya bari za ka riƙa jin labaru marasa daɗi a kan alfasha kuma a cikin mu musulmi mu ji tsoron Allah kawai mutum ya ɗauki wannan abin a matsayin wani ganin dama ko wani wayewa ko wani kaza wallahi rayuwa tana da ƙalubale da yawa kai kana kirkin ma ka kare da duniya ba lantana baka kirki haddin wani idan ya hau saman kanka wallahi ba za ka ga lafiya ba Allah rahama nasiri sura mutuna to nan za mu tsaya insha Allah kenan sai mu tashi matashiya ta gaba hilful fudul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله